annabi sallallahu alaihi wasallam yake da'awarsa a boye akwai matarsa Ummu Salama Allah yarda da ita to anan ya ci gaba da bayani wajen zubo mana sunayen waɗanda suka karbi musulunci gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a matakin farko a yayin da yake da'awarsa a boye yace wa Uthman ibn Maz'un al-Juhani wa Uthman ibn Maz'un al-Jumahi al-Qurashi wannan yana daga cikin jerin mutanen da suka karbi musulunci a gurin annabi na farko farko Uthman ibn Maz'un al-Jumahi Uthman dan Maz'un wanda ya fito da kabilar Banu Jumah kabilar Banu Jumah wannan kusan bayanin da malamai na tarihi suke dangane da musuluntarsa kusan ma shine mutum na 13 wajen karbar musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yayi hijira guda 2 daga Makka zuwa Habasha a lokacin da aka tsangwami masu rauni cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Maz'un yana cikin jerin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka tafi garin Habasha dan su gudu su tsira da addinin su sannan da aka zo hijira daga Makka zuwa Madina yana cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka koma Madina duk inda Allah ya ce al-muhajirun a cikin Al-Qur'ani to Uthman to mutum na farko da aka fara burnewa a wannan makabarta shine Uthman ibn Maz'un saboda ya rasu bayan bai taba mun ga dai giya inda ta zama mutanen Makka gabanin aiko annabi ru giya su to shi cikin ikon Allah tun ma kafin a aiko annabi tun kafin a haramta shan giya bai taba dandana ta a bakin sa ba wannan ya nuna cewa mutum ne wanda yake da basira mai tataccen hankali saboda mutumin da yake da tatacciyar hankali yakan nazarci abu kafin yayi mu'amala da abu yanzu giya koda ba a haramta ta ba mai hankali idan ya kalle ta yaga irin abubuwan da take dauke da shi munana da illolin da take tattare da shi koda ba a ce masa haramun bace shi zai haramta wa kansa tunda zaka shata gusar maka da hankali to me amfanin shan abun da zai gusar ma da hankali za ta sha kai abun da daga ba zaka zo kana jin kunya ana baka labari cewa kai kaza ma kana karyata kana gaba kai bane to kaga wanda yake da sanin ya kamata mai tatacciyar hankali koda ba a ce masa shan giya haramun bace ba yadda za a yi ya sha giya to shi Uthman ibn Maz'un tun ma gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a haramta shan giya shi baya shanta bai taba dandana ta ba koda kuwa so daya an tambaye shi tunda ya taso cikin society na Makka mutane ne da suke cin mushe suke shan giya suke sujjada wa gunki to shi kuma sai aka ga ire-iren waɗannan ɗabi'u yana kyamatar su musamman shan giya din to shine ake tambayar sa cewar me yasa kana cikin al'ummar da ta dauki ruwa giya a matsayin ruwan sha kana tsakiyar su cikin su ka taso cikin su ka girma kuma ƴan kabilar ka ce kana cikin su dumu-dumu kana hulɗa kana mu'amala da su amma me yasa baka shan giya alhali kowa yana sha sai ce dalilin da yasa baya shan giya na farko ba zai sha abin da zai tafiyar masa da hankali ba wanda bai kai ba ya masa dariya yace wannan dalilin sa na farko kenan wanda yake makaskanci ya masa dariya idan ya tafiyar masa da hankali saboda in mutum ba shi da hankali abinda karamin yaro dan shekara 2 ba zai ba shi sai kaga yayi to sai ya ce ba yadda za a yi ya sha giya ya tafiyar masa da hankali ya karamin mutum makaskancin mutum ya masa dariya ma'ana dalilin sa na farko yana gudun kar ya tafiyar masa da hankali makaskanci kasashe wanda bai kai ba ya dauke shi a matsayin abin izgili ya masa dariya yace dalilin sa na biyu da yasa baya shan giya saboda giya zai iya sawa yaje ya afkawa sirkarsa ba tare da ya sani ba, kuma ya zo daga baya yana jin kunyar da ba za ta masa amfani ba. To wannan falala ce tasa, baiwa ce da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa. An samu hadisi daga ƴarsa Aisha bintu Uthman bin Maf'un, take ba da labari cewa Aisha ƴar Qudama dan Maf'un, Qudama dan Maf'un kuma dan uwan Uthman dan Maf'un, ƴar dan uwansa kenan, take ba da labari cewa yazo ya samu manzon Allah, shi Uthman dan Maf'un yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake kokawa manzon Allah irin gaurantaka da yake fama da ita idan an fita yaki. Wani lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya fita yaki yakan yi wata daya, wani lokaci wata biyu, wani lokaci ma har ya haura hakan, wani lokaci kuma kasa da haka dake. To shine yazo yake kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yanayi na gaurantaka da yake samun kansa a ciki a duk lokacin da aka fita yaki, musamman in fitar ya zamanto yayi tsayi, ma'ana in ya zamanto an ɗebi kwanaki masu tsayi. To da yazo yana koka manzon Allah ba wai yana so a bashi a dauke masa fita yaki bane, ba wai yana so a masa uzuri bane, a'a yana neman izini ne gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya bashi dama ya dandake kansa, yana so a bashi dama ya dandake kansa kawai ya huta da matsalan sha'awa a duk lokacin da yayi nisa da iyalansa, kawai ya sadaukar da kansa yaje yi ta jihadi, yaje yi ta aikin Allah subhanahu wataala. To shine yazo yake neman izini gurin manzon Allah cewar ya masa izini yaje ya dandake kansa, shi yanzu ya sadaukar da kansa ya sallama kansa wa Allah da manzansa. Dama Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Allah ya tsaya ya fansa daga mu'minai, me ya fansa? Ya fanshi dukiyoyinsu da rayukansu da menene, da wani kudi Allah ya fanshi dukiyar mu'minai, da wani kudi Allah ya fanshi rayukan mu'minai da aljanna. Aljanna ita ce kudin da Allah ya fanshi dukiyar mu'minai su fidda ita su yi aikin Allah, su fidda ita su ciyar, su fidda ita su yi dawainiya wa musulunci, su fidda ita su yi dawainiya wa musulmai. Allah ya sayi dukiyar ta su shi kuma da aljanna. Sannan Allah ya sayi rayukansu su sadaukar da rayukansu wajen daukaka addinin Allah subhanahu wataala. Allah ya fanshi rayukan nasu da aljanna bi anna lahumul janna. Daga cikin abubuwan da suke yi na sadaukar da kansu yasa Allah ya fanshi kawunan nasu da aljanna, yace yuqatiluna fi sabilillah, suna yaki dan daukaka kalmar Allah. Fayaqtuluna wa yuqtaluna, sai su kashe kuma a kashe su. To shi yanzu ya sadaukar da kansa, ya miƙa wuyarsa, ya sallama kansa wajen hidima ma wannan addini na Ubangiji subhanahu wataala, ma'ana ya haƙura da sha'awarsa, ya ji ya gani ya sallama zai miƙa wuya ga addinin Ubangiji subhanahu wataala. Saboda haka manzon Allah ya masa umurni ya dandake kansa. To manzon Allah wani martani ya mayar masa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a'a, ban maka wannan izinin ba, ban maka izinin ka dandake kanka ba. Me yasa? Ai iyalansa suna da haƙƙi a kansa. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwajul wadudal waluda, in kun tashi aure ku auri matan da kuke son su, kuke kauna su, kuma waɗanda suke haihuwa. Amma ba haihuwa irin ta galibin al'umma ta yau ba. Mutum zai haifi ƴaƴa ratata, bai san cin su ba, bai san shan su ba, bai san suturar su ba, ina suke kwana bai sani ba, ba ilimin boko ba na addini, sun zama annoba cikin al'umma. Irin wannan ba irin su Annabi yake so ba. Annabi baya son irin wannan haihuwar da Annabi yake alfahari da ita, da yace tazawwajul wadudal waluda, ita ce haihuwar da mutum zai rungumi duk dawainiya da nauyi da Allah ya dora masa, amana da Allah maɗaukakin sarki ya danka a hannunka ka rungumi wannan amanar irin wannan haihuwa annabi yake su irin ta ce ce tazawwajul wadudal waluda ko auri matan da kuke so masu haihuwa yace fa inni mukathirun bikumul umam yawmal qiyama saboda ni ranan tashin alqiyama zan yi alfahari da yawan ku gaban Allah annabi ba zai yi alfahari da takadarin yaro ba annabi ba zai yi alfahari da fandararren yaro ba annabi ba zai yi alfahari da dan boda ba annabi ba zai yi alfahari da dan sara suka ba annabi ba zai yi alfahari da dan daba ba da suwaye annabi yake alfahari da mutanen kirki saboda haka haihuwar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar ita ce wacce ma'abocinta ya san cewa idan ya haifa duk amanar da Allah madaukakin sarki ya danka a hannunsa zai kiyaye wannan amanar zai rike ta gurgudan ikonsa amma galibin masu haihuwa a yau wallahi ba sa kiyaye amana amana ta kula da gangan jiki ko ruhi gangan jiki shine a ba yaro abincin da zai gina masa jiki da yawa ba sa wannan a ba yaro nagartacciyar sutura ta yadda ba za a ganshi yana yawo da yagaggun kaya ba sa'annan kuma a ba wa yaro tarbiya a ba wa yaro nagartaccen ilimi to wannan shine mutun ya sauke amanar da ubangiji ya dora a kansa kuma irin waɗannan ƴaƴa da su ne annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari gaban ubangiji subhanahu wataala to annabi sai ya hana shi yace ban yadda da wannan bukata taka ba na cewar kana so ma izini ka je ka dandake kanka manzo Allah yace bai bashi izini ba bai masa umurni ba yace ga dabara zan baka annabi zai bashi dabara mecece dabara yace duk lokacin da aka fita yaki ya zama kai nisa da iyalanka kai ta azumi azumin zai zama maka kamar dandaka in kuma ka dawo sai ka ci gaba da cin abincinka kana kusa da iyalanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'ashara shababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ya ku taron sahabbai duk wanda ke da hali duk wanda ke da iko to yayi aure faman lam yastati duk wanda ba shi da ikon yin aure fa alaihi bisaw to yayi ta yin azumi fa innahu lahu wida'un azumin a gare shi kamar dandaka ne yana karyar masa da sha'awa to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umurni wa Uthman dan maf'un akan in ya fita yaki ko ya fita wata tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda yayi nisa da iyalansa zai kwashe kwanaki masu yawa sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu to anan mafita ita ce yayi ta yin azumi har zuwa lokacin da zai dawo ga iyalansa to shine ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Abi Waqqas yana cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna yace manzon Allah ya mayar da buƙatar Uthman dan Maf'un akan bai yarda ya je ya dandake kansa ba yace da manzon Allah ya masa izini duk sahabban wannan shine a gaban su yace to amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana Uthman dan Maf'un akan kariya dandake kansa yace mu ma kowa sai ya ja ya tsaya ce amma da manzon Allah aljanna yana can cikin aljanna yana watayawa inji matarsa matar Uthman dan Maf'un tace mun maka murna kana can kana jin dadinka kana watayawa cikin aljanna manzon Allah sai mata kallo ya kare mata kallo sai ta tsargu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata yaya akai kika san cewar yana cikin aljanna kenan maganar da tai bai yi wa annabi dadi ba annabi bai karbi maganar tata ba cewa da tai kai muna maka murna kai kan kana cikin aljanna annabi ya kalle ta sai ya ce mata yaya akai kika san yana cikin aljanna tace haba ya rasulullah ai babu kokonto ba tantama ba shakka cewa shi dan aljanna ne tunda mayaki ne fa cikin wannan hadisi Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa sai dai malaman hadisi sun raunata hadisin amma dai abinda muka sani a karantarwa addinin musulunci ba a shedawa mutun da wuta ko aljanna mutun ɗaya ne ya isa ya shedawa mutun da wuta ko aljanna shine annabi annabi idan ya ce wani dan aljanna ne kankat magana ya kare amma sauran mutane hatta sahabban annabi ba su da ikon sheda ma wani da aljanna ko da wuta bal ina ya gamu in an ce sahabban annabi ba su da wannan damar ba su da wannan ikon su ce wani dan aljanna ne wani dan wuta ne in su ba su samu wannan damar ba ina ya gamu da bamu kai su ba kaga mu muka fi cancanta a ce ba mu da wannan iko ba mu da wannan dama saboda haka duk sanda wani ya rasu ko da mutumin kirki ne ba a cewa dan aljanna sai dai a ce ana masa kyakkyawan fata Allah shi ya san makomarsa duk sanda wani ya rasu ko da a zahiri ana ganin shi mutumin banza ne ba a cewa wani dan wuta ne sai dai a ce ana tsorace masa haduwa da Ubangiji saboda yayi mummunan rayuwa yayi ta fasadi a ban kasa yayi ta masha'ansa wanda yasa ake tsorace masa amma ba za a masa sheda da wuta ba wa ake wa sheda da wuta wanda dalili ya masa sheda da wuta dalili na alqur'ani ko kuma dalili na hadisi yanzu dalili na alqur'ani yayi sheda wa mushriki cewa shi dan wuta ne to yanzu yau in mushriki ya rasu sai ka ce dan wuta ya rasu wannan ba matsala ba kai sheda ba qur'ani ne ya sheda kanana ta abin da qur'ani ya sheda ne sannan manzon Allah in ya sheda cewa wani dan wuta ne to wannan babu tantama dan wuta ne haka zalika in manzon Allah ya sheda cewa wani dan aljanna ne wannan babu tantama ciki amma sauran mutane wanda ba manzon Allah ba ba wanda ya isa ya sheda ma wani da wuta ko kuma da aljanna wannan al'amari ne da yake hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan wannan nassi dai yana da asali a shari'a ko da bai inganta ba amma kuma yana da asali a shari'a to Uthman ibn Maz'un yana cikin jerin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka karbi musulunci a lokacin da manzon Allah yake da awarsa a boye yace wa akhawahu da ƴan uwansa guda biyu su wane ne ƴan uwan Uthman guda biyu na farko akwai Qudama wa Abdullah waɗannan ƴan uwan Uthman bin Maz'un ne kenan akwai Qudama bin Maz'un akwai Abdullah bin Maz'un waɗannan su uku suna cikin mutane na farko da suka karbi musulunci gurin annabi sanda annabi yake da awarsa a boye Qudama dan Maz'un Allah yarda da shi kawu ne ga ƴar sayyidina Umar da dan sayyidina Umar Hafsa matar annabi da Abdullahi dan Umar da Hafsa ƴar Umar Qudama bin Maz'un kawu ne gare su saboda dan uwan mahaifiyarsu Zainab bintu Maz'un to shi Qudama bin Maz'un kawu ne gare su shi ma wancan Uthman bin Maz'un shi ma kawu ne gare su to haka shi ma wannan Qudama bin Maz'un kawu ne ga ƴaƴan sayyidina Umar guda biyu Abdullahi bin Umar da Hafsa bintu Umar matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi Qudama bin Maz'un ya auri ƴar uwar sayyidina Umar Safiya bintul Khattab Allah yarda da shi yayi hijira shi ma kamar yadda muka yi bayani akan dan uwansa hijira guda biyu dan uwansa muka ce yayi hijira guda biyu shine Uthman bin Maz'un yayi hijira daga Makka zuwa Habasha sannan yazo yayi hijira daga Makka zuwa Madina to haka shi ma Qudama bin Maz'un yayi hijira guda biyu daga Makka zuwa Habasha lokacin da aka tsangwami musulmai aka hana su su yi addini a sake cikin garin Makka annabi ya musu umurni su yi hijira daga Makka su koma garin Habasha sannan da aka yi umurni wa annabi ya hijira shi da sahabbansa musulmai daga Makka zuwa Madina to saboda Allah ya banka da zakatansu ya ga wankakkun zakata ne sannan kuma sun taka rawar gani sun yi abun ajinjina sai Allah ya jinjina dana Allah ya jinjina aikinsu duk wanda suka halarci yakin Badar to shi Qudama bin Maz'un ya halarci ya tura wakilinsa ya zamanto yana jagorantar garin a madadin sayyidina Umar to sai ya zamanto daga cikin gwamnonin sayyidina Umar Qudama bin Maz'un yana cikin waɗanda sayyidina Umar ya ba wakilci magaruruwa na musulmai waɗanda suke karkashin ikon daular musulunci shi Qudama bin Maz'un sayyidina Umar ya tura shi Bahrain ya nada shi gwamnan Bahrain, to yana gwamnan Bahrain sai yake koka masa cewa gwamnan da ka dora mana Udama bin Maz'un ya shagiya kuma har ya buguma, yana tangadi yana mai, ina ga abin da ya kamata ka tsayar masa da haddi, ka masa haddin shan giya. Sayyidina Umar, Allah yarda da shi, dama in an zo masa da koke yakan yi kokarin ya tabbatar da labarin da aka kawo masa. Dama Allah madaukakin sarki ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Duk labarin da yazo maka karka hau kai ka zauna yi kokari kai binciken gaskiyar labarin, idan ya tabbata kuma sai kaga wani mataki zaka dauka. Amma ba daga jin labari ya zo ma ka dau mataki ka yanke hukunci sautari da dama, hakan na haifar da ka je ka aiwatar da abin da bai dace ba, ka je kai hukunci akan wanda bai cancanci a masa hukunci ba, ka dau mataki akan wanda bai cancanci ka dau irin wannan matakin akan sa ba, saboda ni karancin bincike. Domin labari da aka kira shi labari, Larabawa sun ce yahtamilu sidqa aw al-kadhiba, in ji malaman balagha suka ce al-khabaru yahtamilu sidqa aw al-kadhiba, labari da ka gani wanda za a zo a ba mutum wane yayi kaza, ai wane ya ce kaza, ai wane ya maka kaza, nan labari aka kawo maka, suka ce yahtamilu sidqa aw al-kadhib, shi zai iya yuwa ya zama gaskiya ne kuma zai iya yuwa ya zama ƙarya ne. To saboda haka in labari yazo maka gabanin ka yanke hukunci, gabanin ka dau mataki, yi bincike. To yanzu da aka kawo Sayyidina Umar labari cewa gwamnan sa a Bahrain Udama bin Maz'un ya sha giya, ya bugu, yana tangadi, yana maye, saboda haka Sayyidina Umar ya tsayar masa da haddi. Sai Sayyidina Umar ya ce to wannan labari da ka kawo akwai shaida bayan kai, akwai wani da zai tabbatar da cewa Udama ya sha giya kuma har ma yayi maye ya bugu? Sai ce kwarai, akwai wani shaidan bayan ni, inji Al-Jarud. Wane ne shaidan bayanka? Ya ce Abu Huraira. Sayyidina Umar ya sa aka kira masa Abu Huraira. Abu Huraira ya zo, sai Sayyidina Umar ya ce wani shaida za ka yi wa Udama dan Maz'un, Allah yarda da shi, shin ka gan shi ya sha giya? Ya ce ya Amirul Mu'minin, ba zan faɗi abin da ban gani ba, ni dai ban gan shi yana shan giya ba, kuma ban gan shi ya sha giya ba, sai dai na gan shi yana maye kuma yana ta amai. Alama ce kuma da take nuna cewa in ka ga mutum yana maye, alama ce da take nuna ya sha giya, amma ban gan shi sanda yake shan giyan ba, kuma ban gan shi ya sha giyar ba, ni dai illa iyaka abin da na gani shi ne, na ga ya fito yana tangadi yana maye kuma yana ta amai. Sai Sayyidina Umar ya ce to shaidar fa ta yi karo, ma'ana shaidar ba ta fito a gaci ɗaya ba, da haka mata kamar yadda Jarud ya ba da shaidar cewar Udama ya sha giya, yayi tangadi yayi maye, to ya kamata Abu Huraira shi ma in yazo ya ba da irin wannan shaida, kenan shaida ba ta cika ba. Sai ce shi dai bai gan shi yana shan giya ba, amma dai ya gan shi yana tangadi yana maye kuma yana ta amai. Sayyidina Umar ya ce to ba wani abu, sai ya rubuta wasiƙa wa wannan gwamna nasa na Bahrain Udama bin Maz'un akan taraso garin Madina. Udama ya iso cikin garin Madina, gabanin Sayyidina Umar yayi wata, sai wanda manzo sallama, wato wani abu da zai baka mamaki daga sahabban annabi, galibi duk abin da suke suna halarto ayoyi da hadisai ne, ba su abu da ka, duk abin da suke suna kokari su dace da abin da yazo cikin Alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Ai manzon Allah ya ce udru'ul hududa bishubuhat, kutunkuɗe haddi da shubuha, ma'ana idan babu bayani ƙarara da ya tabbatar cewa wane yayi kaza, to a tunkuɗe masa haddi. To abin da Sayyidina Umar yake hange kenan, yanzu shaidar da aka kawo ta biyu ba cikakkiyar shaida bace, tunda bai ganshi yana shan giyan ba, shi dai ma ya ganshi yake, to mayan shikenan zai iya zama sai giya ce kawai za ta sa mutum maye? To shine abin da Sayyidina Umar yake so ya tantance. To shi kuma Al-Jarud da yazo ya koka ya tsaya ka'in da na'in ya kasa ya tsare, sai an tsayar masa da haddi. To shine Sayyidina Umar ya ce, kai wannan dai ina ga akwai wani abu da yake tsakaninka kai da shi, ba wai shaida ce ka kawo kuma kake fatan a tsayar masa da haddi ba. Sai Jarud ya ce, na hada ka da Allah ka masa haddi. Shi dai kawai burinsa dai ya ga an tsayar da haddin nan. Sai Sayyidina Umar ya ce, to ko ka kame daga mun magiya akan in masa haddi ko kuma in ladabtar da kai. Inji Sayyidina Umar ya ce, zan ladabtar da kai, saboda shi Sayyidina Umar baya karban wargi. Ya ce, ko ka kame daga naci akan sai na masa haddi ko kuma in ladabtar da kai. Sai shi Al-Jarud yake ce wa Sayyidina Umar, yaya za a yi ka ladabtar da ni? Wannan ai ba da dai ba ne, wanda ya yi laifi daban wanda kuma za ka ladabtar daban, don dai kawai kana da dangantaka da shi? Kaga su ma shugabannin da ba sun sha gwagwarmaya, dole ne in kana shugaba dole kai ta hakuri, dole ka ji ka toshe kunni, ka gani ka rufe idan ka kai ka mabba ka gani ba, saboda shugaba yana tare da kalubale. Idan shugabanni na zamanin sahabbai sun haɗu da kalubale iri-iri, ina ya ga na zamanin nan? Zamanin sahabbai fa nagartattun mutane ne, zaka iya cewa kashi 99 cikin 100 din nagartattu ne. Zamanin nan fa kashi nawa ne nagartattu? Kashi nawa ne nagartattu a wannan zamanin da muke ciki? Aka ce 1%. Ya ce, saboda kana da alaka da shi, shi ne za ka ladabtar da ni? To Sayyidina Umar sai bai waiwaiti magana, sai bai kau da kai, sai ya ce wa Abu Huraira, me shawarinka dangane da wannan al'amari? Sai Abu Huraira ya ce, to shi shawarin da yake ga zai ba wa Sayyidina Umar, in har Sayyidina Umar shaidar da aka bayar ta Jarud da shaidar Abu Huraira ba su gamsar ba, to ya aika ya tambayi matarsa, inda za ta fi kowa saninsa. In ya so shaidar da ta bayar, sai ya hada ta da waɗannan shaidu da ya samu, sai ya yanke hukunci. Sayyidina Umar ya ce, ka ba da shawari. Kaga Sayyidina Umar yana so dai ya yi abin da Allah zai yarda da shi, baya so ya yi abu wai don ya daɗaɗa ma wani, a yana yi ne don ya daɗaɗa wa Ubangiji. In dai don wani ne, Sayyidina Umar bai dame shi ba, ka kwana kana jin haushinsa, in dai Ubangiji ya yarda da shi to bai damu ba, kowa ya ki shi. Haka Sayyidina Umar yake, kuma haka ake so duk musulmi ya zama. In dai ka aikata kaza, Ubangiji zai yarda da kai, zai so ka, zai maraba da kai, to kowa ma ya ki ka, ba ka da matsala a rayuwa, duniya da lahira. To sai Sayyidina Umar ya ce, ka zo da shawari. Sai ya aika wa matarsa, Sayyidina Umar ya aika wa matarsa Hind bintul Walid, ya ce, ina haɗa ki da Allah, ki bani labari game da mijinki, shin ya sha giya? Wannan mata sai ta shaida cewa tabbas ya sha giya, ta gan shi ya sha giya. Sai Umar ya ce, shikenan magana a kan kenan, yanzu ya samu gamsuwa, ya ji cikakkiyar shaida daga Jarud, ya ji rabin shaida daga Abu Huraira, ya ji shaida daga matarsa. Dama shaidan mutum biyu, mata na daidai da shaidan namiji daya, to yanzu sai yi la'akari da shaidan Abu Huraira rabi, da shaidan matarsa rabi, da suka hadu sai suka zama shaida daya, ko ga kuma shaidan Jarud, yanzu an samu shaida biyu. Dama shaidu biyu ne, in sun tabbatar shi ya bambanta da zina. Zina shaidu hudu ne, amma sata, shan giya, wannan idan shaidu biyu cikakku sun ba da shaida, to za a tsayarwa mutum da haddi. Ƙazafi, in shaidu biyu sun ba da shaida, za a tsayarwa mutum da haddi. Sabanin zina ita sai shaidu. To yanzu ya samu shaida guda cikakkiya daga Jarud, ya samu rabin shaida daga Abu Huraira, mace kuma dama shaidar ta ba cikakkiya bace, rabin shaida ce. Ba haka ayar suratul baqara ta bayyana mana ba? Ayar suratul baqara, ayar bashi, idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. A can tsakiyar ayar sai aka ce fa illam yakuna rajulaini, in ba a samu mazaje guda biyu da za su yi shaida akan bashi ba da za a yi a rubuta, fa rajulun wa imra'atani, to a samu namiji ɗaya da mata biyu, kenan shaidar mace ɗaya tana daidai da rabin shaidar namiji ɗaya. Fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada, cikin wanda kuka yadda da su cikin shaidu, kenan ba kowa ke shaida ba sai wanda aka yadda da adalcinsa, wanda aka yadda da amanarsa, ana da tabbaci ba zai yi kage ba, ba zai yi ƙarya ba, ba zai yi kazafi ba. Mimman tardawna min ash-shuhada, su mata me yasa aka ce sai sun zama biyu? An tadilla ihdahuma fatudhakira ihdahuma al-ukhra, idan ɗaya ta mance sai ɗaya ta tunatar da ita. To anan sayyidina Umar ya samu shaidu cikakku guda biyu, shaidar Jarud da rabi daga gurin Abu Huraira da rabi daga gurin matar Jarud, sai cewa gwamnansa Qudama ibn Maf'un, zan tsayar maka da haddi, haddin shan giya, tunda yanzu ya samu garanti. Ta yaya ta samu cikakkun shaidu guda biyu? Sai wannan gwamna nasa ya ce ko da na sha giya kamar yadda suka faɗi, bai kamata ku mun haddi ba. Ya ce ko ya sha giya bai kamata su masa haddi ba. Sai na Umar ya ce me yasa ka ce bai kamata a maka haddi ba? Ya ce Allah maɗaukakin sarki cikin Alƙur'ani ina da dalili da yake cewa laisa alal ladina amanu وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. wannan ayar da ita ya dogara wajen shan giya. ma'anar ayar laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun, babu laifi ga mu'minai wadanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na kwarai, fi ma ta'imu cikin duk abin da suka ci, babu laifi akan su, babu laifi akan su cikin duk abin da suka ci. idza mattaqaw wa amanu, inda sun zama masu takawa, masu imani, wa amilu salihati, masu aiki na gari, to duk abin da suka ci babu laifi akan su. to saboda haka yanzu tunda ya sha giya babu laifi akan sa, tunda shi yayi imani da Allah, yayi aiki na kwarai. ya ga sayyidina Umar, kaga kenan shubha ce ta sa shi shan giyar, ba wai rashin tsoron Allah ba, ba wai fasikanci ba. Wannan sahabban annabi duk abin da za su yi suna yi ne da me? Da dalili. Ko da abin in ka kalla za ka ga kuskure ne, to amma fa su ba za su rasa wani dalilinsu da suka dogara da shi ba. Sayyidina Umar ya ce ka yi kuskure wajen fahimtar ayar, ai ayar ba haka take nufi ba. Sayyidina Umar ya ce ai kuma da ka ji tsoron Allah kamar yadda kake faɗi, da baka sha giyar ba, tunda shi ya hana a sha giyar. Mai tsoron Allah kuma yana nisantar hanin Allah, kaga saboda haka kenan kai baka zama ma cikin wanda suka yi takawar ba. Yace to baka fahimci ayar ba yadda ka fahimce ta, ba haka take nufi ba, saboda duk wanda yayi takawa yana nisantar duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta. To Allah kuma ya haramta shan giya. innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, Allah ya ce rijisun, dauda ce, kazanta ce, najasa ce, min amali shaitan, daga aikin shaitan. Kenan giya yana daga cikin kazanta, najasa, dauda daga aikin shaitan. Allah ya ce fajtanibuhu, ku nisanci shan giya. Saboda haka tunda Allah ya hana, duk mai takawa ko yana hanuwa daga hanin Allah. To in ko kana cikin masu takawa zaka hani daga hanin Allah. Sai yayi shuru. Kenan da gaske ne bai fahimci ayar ba, da fahimci ayar da ba zai je sha giya ba. Kenan rashin fahimta ayar ce ta jefa shi wannan aiki da yayi aika-aika na shan giya din. To anan sai sayyidina Umar ya fuskanci sahabban annabi, tunda yanzu ya ce zai masa haddi, shi kuma ya kafa hujjarsa da ta sa sha giya. Mecece hujjarsa? Aya Alƙur'ani. Kenan yana da shubuha ko? Kuma an ce udru ul hududa bi shubuhati ko yanzu shubuha ta shigo cikin haddin nan da sayyidina Umar ya ta san mai masa haddi to amma yanzu da yaji shubuha ya rika ya sa shagiya sai jikin sayyidina Umar yayi sanyi sai yanzu ya sake dawowa yana so ya ji me ra'ayin su shin duk da shubuha ce ta sa shi ya shagiya fassara ayar rashin fahimtar abin da ayar ta kunsa ya sa shi ya shagiya a kyale shi ba sai an masa haddin batun da ba da gangan ya sha ba ko kuma a masa shine sai ya shawarci sauran sahabban annabi yanzu da babu bukatar shawari ma'ana dalili ya bayyana ga sayyidina Umar ai ba sai ba bukatar sai ya nemi shawari kai tsaye zai yanke hukunci tunda a baya shaidu sun tabbatar ya shagiya ai bai nemi shawari ba kawai yazo zai masa haddi sai ya ce a shi yana da dalilin sa me ya dalilin ka sai ka aya Qur'ani yace Allah ya ce laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqu waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suka zama masu takawa babu laifi a kansu cikin abin da suka ci ko suka sha kenan yanzu koda ya shagiya babu laifi a kansu sai na Umar ya ce ka baka fahimci ayar ba ai da kai takawar ta gaskiya zaka nisanci abin da Allah haramta maka to shine sai sayyidina Umar ya fahimci yana da shubuha da ta shige shi yasa shi ya je shagiya to wannan sai yasa sayyidina Umar ya ga ba zai yi gaban kansa ba bari ya ji me ya shawarin mutane cikin sahabban annabi tunda malamai ne sahabban annabi malamai ne dalibai ne na annabi sun koyi karatu a makarantar annabi zaratan malamai aka fitar to saboda haka sayyidina Umar in ya bijiro musu da shawari kamar yana so ya ji shawarin malamai ne ku malaman nan me za ku ce wane shawari za ku bayar dangane da wannan shubuha ta udama da ta sanya shi shan giya to da ya nemi shawarin su sai suka ce to a yanzu dai ba ma ganin ka masa haddi saboda ba shi da lafiya dan lokacin da yazo Madina ba shi da lafiya yana cikin matsanancin yanayi na rashin lafiya sai suka ce to tunda yana cikin matsanancin yanayi na rashin lafiya muna ga yanzu karka tsayar masa da haddi sayyidina Umar sai ya shun aka shafe kwanaki kwana uku kwana biyar sati ɗaya sati biyu bayan makonni kamar biyu sai ce a zo masa da kudama aka zo da kudama sai sake tambayar sahabban annabi yace me ra'ayinku dangane da yi masa bulala kuna ga ya kamata a masa bulala na haddin shan giya sai suka ce har yanzu dai alamu na nuna bai gama jin sauki ba shi kuma mara lafiya ba a tsayar masa da haddi a ƙara saurara masa sabon annabi suka ƙara ba wa sayyidina Umar shawari akan ya ƙara saurara masa shikenan sayyidina Umar sai ya kyale shi bayan wasu kwanaki yasa aka sake zuwa da shi sai ya tambaye su me ya shawarin ku suka ce to a dai ƙara saurara masa sai sayyidina Umar ya ce kai ni kan zan tsayar masa da haddin nan alamu dai kamar ku kuna ga ya kamata a masa haddin amma kuma abun yana muku girma kawai sayyidina Umar sai ya sa aka masa haddi na shan giya da an samu wani cikin sahabban annabi ya ce kar a masa haddin dalilinsa kaza da kaza sayyidina Umar zai iya karba amma tunda ba a samu mutum ɗaya da ya ce kar a masa haddi ba uzurin da suke bayarwa shine a bar shi ya ji sauki an ba shi kwanaki in an sake zuwa sai su ce a bar shi ya ƙara jin sauki kawai sayyidina Umar sai ya tsayar masa da haddi to lokacin da aka tsayar masa da haddi sai fusata ya yi fushi wa sayyidina Umar ya ɗauke masa ya daina hulɗa da shi kamar yadda riwayar ta bayyana to shine wata rana sun fita aikin hajji da shi Qudama bin Mas'ud da sayyidina Umar a hanyar su ta dawowa sayyidina Umar ya kwanta sai ya yi mafarki a mafarkin sai ake ce masa Qudama bin Mas'ud mutumin kirki ne ka yi sulhu da shi shine sayyidina Umar da ya farka sai ya ce a nemo masa Qudama wasu ma iso Madina ba lokacin aka je aka nemo Qudama aka ce sayyidina Umar na son ganin ka yace ku ce bazan zo ba ya fusata aka zo aka ce sayyidina Umar ya ce ba zai zo ba sayyidina Umar ya ce ku je ku tomin da shi ko da karfin tuwo aka je aka tawo da shi gaban sayyidina Umar tunda shugaba ne wake ja da shugaba sai ga kudamu an zo da shi gaban sayyidina Umar. Sayyidina Umar yace ina nema ka mun afuwa, duk abin da na maka nayi ne dan neman yarda Allah, da Allah ka mun afuwa, na tuba kuma ina so mu dawo normal kamar da. Sai yace na maka afuwa. To shine tun daga nan kuma sai suka shirya da shi da sayyidina Umar. Malamai suke cewa wannan yana nuna maka cewa har yanzu dai matsayin da yake da shi gurin Ubangiji bai gushe ba, saboda abu na farko shubha ce ta sa shi wannan shan giya, sannan kuma abu na biyu yana cikin sahabban annabi nagartattu, as-sabiqun al-awwalun. Akwai mutumin da aka zo da shi yayi sata, aka masa haddi a zamanin annabi, ya tafi, aka sake zuwa da shi karo na biyu ya sake yin sata, aka masa haddi ya tafi, aka sake zuwa da shi karo na uku yayi sata, wani sai ce kai wannan kai ku Allah ya la'ance ka, shikenan kullum an dinga zuwa da kai kana sata. Annabi ya ce a'a, kar ku taimaki shedan akan dan uwanku, kar ku tsine masa, yana son Allah, yana son Allah, yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To irin wannan aiki da udama yayi bai raba shi da matsayinsa ba gurin Ubangiji, musamman saboda shubha ce yayi riko da ita. Kuma galibi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, idan ka duba kyawawansu ka kwatanta da munana, munanan zaka ga wasu fidaye biyu uku ba, kirgen yatsun hannu, amma kyawawa fa ba za su irgu ba, malala gashin tinkiya, miliyoyi miliyoyin ayyuka na alkhairi. To shi yasa daya biyu uku da suka yi munana baya rinjayen miliyoyi da suka yi kyawawa. Sannan kuma yana da kyau du musulmi ya san cewa sahabban annabi ba ma'asumai bane, za su iya yin dadai, za su iya yin kuskure, amma idan ka kalli dadan su sun ninka ninkin baninkin, ninkin baninkin na kurakuransu, mu fa da kuskuren mu da dadan mu 50-50 rabi da rabi kenan. To su kan kurakuren nasu ma Allah bai fi a irga da yatsun hannu ba, a ce daya biyu uku, in an kawo hudu uku wata kilba za a samu na hudu ba, in an kawo hudu wata kilba za a samu, ba za a samu na biyar ba. Waɗannan tarbiya ce ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Udama dan maz'un, Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa a zamanin khalifancin sayyidina Umar, sayyidina Uthman, wasu malaman suka ce zamanin khalifancin sayyidina Aliyu, amma zance mafirin jaye shine a zamanin khalifancin sayyidina Aliyu, Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar Uthman dan maz'un, Qudama dan maz'un, Allah yarda da shi. Ya rasu yana da shekara 68 bayan hijira, shi ma yana cikin waɗanda suka karɓi musulunci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallama. A nan gurin an ce mana Uthman bin Maz'un da ɗan uwansa Qudama bin Maz'un shine muka kammala bayaninsa yanzu. Sai kuma ɗaya ɗan uwan nasa Abdullahi bin Maz'un, su uku ne. Uthman ɗan Maz'un bayani ya gabata a kansa, Qudama bin Maz'un shi ma bayani ya gabata a kansa, dukansu sun halarci yakin Badar. Sai na ukun su Abdullahi bin Maz'un, shi ma yana cikin wanda suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yayi hijira guda biyu, daga Makka zuwa Habasha, daga Makka zuwa Madina, kamar yadda ƴan uwansa guda biyu da bayani ya gabata a kansu muka bayyana cewa sun yi hijira biyu. To shi ma yayi hijira guda biyu, wannan duk ana lissafa shi daga cikin jerin falalarsu gaba ɗaya waɗannan ƴan uwa guda uku. Sannan shi ma Abdullahi bin Maz'un ya halarci yakin Badar, kamar yadda ƴan uwansa can guda biyu suka halarci yakin Badar. Sannan ya halarci yakin Uhud, ya halarci yakin Khandaq. Daga cikin falala tasa da malamai suke ambato cewar bawansa ya musulunta, bawan Abdullahi bin Maz'un ya musulunta, bawa ne da aka samu daga Misra cikin kamammun yaƙi, aka bashi ya zama bawansa. To sai musulunta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Abdullahi dan Maz'un sai musuluntar wannan bawa tashi, sai ta burge shi. to ana haka kuma ba a dade da musulunta sa ba sai yayi ridda bawan Abdullahi dan Maz'un sai yayi ridda da yayi ridda da hannun sa ya kashe shi shi Abdullahi dan Maz'un da hannun sa ya kashe shi tunda bawan sa ne kamar mallakar sa ce da hannun sa ya kashe wannan bawa nasa to shine malamai suke lissafawa cikin jerin falalarsa tunda bawan ka kasaya da zaka iya sayar da shi da makudan kudade yanzu misali ai zai iya daga shi ya sayar da shi dirhami dubu kaza yace tunda yanzu yayi ridda bari in rabu da shi kawai inje in sayar in amfana da kudin sai ga a sayarwa ba shi bane ba amfani ya sayar da kafirin bawa ya ci kudin sa gara kawai ya kashe shi tunda annabi ya ce man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa to ku kashe shi to kawai sai ya fifita ya kashe wannan bawa nasa sai ya kashe shi to shi yasa malamai suke lissafa wannan cikin falalarsa shi Abdullahi dan Maz'un ya rasu a zamanin khalifancin sayyidina Uthman Allah yarda da shi shekara ta 30 bayan hijira yana dan shekara 60 da haihuwa to anan daga cikin jerin waɗanda suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal arqam bin abil arqam al makhzumi al qurashi arqam bin abil arqam shi ma na cikin waɗanda suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi yake da'awarsa a boye shi kuma wannan arqam bin abil arqam shine wanda annabi yake shiga gidansa ya buya yayi sallah ana an ce annabi ya shiga darul arqam gidan arqam to annabi a gidansa yake shiga ya kuya yayi ibada saboda lokacin da aka fara yi wa annabi wahayi shi da wanda suka musulunta ana ga kaman sabon addini ne idan suka fito za su yi addinin a bainal jama'a wannan zai sa a cutar da su zai sa a gallaza musu to sai annabi ya samu mafaka a gidan arqam bin abul arqam anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake ibadar sa ina ga kamar lokaci ya kure mana minti daya saura wa sauran bayanai da suka rage dangane da arqam bin abul arqam zamu jinkirta su sai Allah madaukakin sarki ya kai mu halka ta gaba abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh